Ka yadda bincike ya nuna kwana uku kenan a jere mata da matasa a masarautar Tangale suka tsare babban hanyar da ta haɗe jihar Gombe da sauran jihohin Adamawa da Taraba sabili da batun rikicin zaben sabon sarkin Tangale kamar yadda yake a yanzu gwamnan Gombe Muhammad Inu Yahaya wanda shike da hukuma da nama wajen zaben sabon sarki bai bayyana ko wane ne aka zaba ba illa cewa an gabatar da sunayen mutane uku da masu zaben sarki suka zabo Profesa Ibrahim Abubakar shi ne sakataren gwamnatin jihar Gombe na hira da shi ta yau taho kan wannan batun
kusan kwana uku kenan yau al'amarin zaben sabon sarki na kasan Tangle aka fara an je masu zaben sarki a cikin mutum 23 suka fito da mutum uku gwanaye kenan guda uku bisa doka wanda gwamna bai sa ya zabi ɗaya ya zaba ya ce ya zama sarki
haka yake zuwa kan cewa hukumomi ma sun sa an kakkama wasu wanda ake ganin su ne kan wa'uwar gami a dangane da shirye wannan zanga-zanga ta lumana wani mazaunin garin Billiri a hirata da shi ta yau taho ya bayyana rashin jin daɗi dangane da hukuncin da gwamnati ta ɗauka na ƙaƙaba dokar hana fitan
gaskiya wannan ba dokan ni mun fasara ta abin karfi ne kawai ranka yadda
to ba ganin mutane sun soma ɗaukar doka ne a nunsu suna ta da motoci wasu ma suna ta ƙone-ƙonen ta
akwai wannan amma zai sai kawai sai ranka yadda
to ai mutane kada su ɗau doka a nunsu
haka ne ranka yadda gaskiya kam idan aka fara wani fashe-fashe to nan abu ya baci sun fara fashe-fashe to wasan da ya baci ranka yadda ta dokan zai zama an taimako kwarai yanzu a bambam haka motocin na